الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى يساك هذا معنى سافيا تلهدي شيد غوتن ربيع الأول الشكرة دبود دلي حدود تلاتين دشيد نهيد رمضان الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 28 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kamar yadda muka saba cikin darasin mu na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukar darusa a cikin ta wanda muke karanta daga Ar-Rahiq Al-Maktum na malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi za mu tashi yau har yanzu cikin abinda malamin ya ambata mana na fathu makka zamu tashi inda yake cewa aljaishul islami yughadiru marra dhuhran darusan bayan mun ji musamman makon da ya gabata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rindinar musulmi sun sauka a ko sun yi zango a wani wuri ana ce masa marra dhuhran kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci kowanne mutum daya ya kunna wuta mai haske yadda za ta nuna wato adadinsu don ta tsoratar da mutanen makka haka ne ko da kuma abin da ya faru na musuluntar abu sufyan radiyallahu an sannan za mu tashi yau inda yake cewa aljaishul islami yughadiru marra dhuhran ila makkata wannan rindina da musulmi ta bar wannan wuri ta bar zangonta da tai wanda ake kira marra dhuhran ta tinkari garin makka malamin yace wa fi hadha as-sabah a wannan safiya wato sabah yawm ath-thulatha safiyar ranar talata lis-sabi'ashar min shahri ramadan dan 17 ga watan ramadan sanata 80 min al-hijra a shekara ta 8 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران الى مكه منزل الله صلى الله عليه وسلم يبر wannan wuri da ake ce ma marra dhuhran ya tinkari makka wa amara al-abbas ya umarci baffansa al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu wannan ya nuna mana idan mutum shine shugaba to ko akwai wanda yake sama da shi a shekaru to zai iya bashi umarni a matsayin tunda shugabanci ake ana zancen na addini kun gare Abbas baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma a shekare yafi shi amma duk da haka ya umarce shi tunda tafiya ce ta yaki za a ce wani je kai kaza wani je kai kaza wani je kai kaza to sai umarce shi an ya bisa Abbas Sufyana bi madiqil wadi yace ya tsare Abu Sufyan ma'ana kar ya bashi ya tafi ya zama tare da shi amma kuma ta ba Abu Sufyan ya musulunta kuma suna tare da Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda duk wannan mun karanta makon da ya gabata to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga kar ka bashi ya tafi ka tsare shi a daidai kofar fita daga wadi shine madiqil wadi kuntatacciyar kofa da za a fita mun san dai wadi shine fili da ke tsakanin babban fili da ke tsakanin manyan duwatsu tunda duwatsu ne manya-manya a area Makka to tsakanin wani dutsen da wani dutsen akwai kwari to nan kwarin da za a iya zango ruwa ya taru a dan huta a kwana in babu ruwa wannan lokaci wannan gurin shi ake ce ma wadi to daidai inda za a fita ai tsakanin wani dutsen ne da wani dutsen to daidai wannan gabar ko kofar da za a fita daga dutsen to anan za a tsaya sai sai inda khatmil jabal a wurin wato hancin dutsen khatm nan ana nufin wato gefen dutse wanda ya tare hanya idan ga wani dutsen ga wani dutsen akan samu wani dan tsumbutu ya leko titi to nan shi ake ce ma khatmul jabal ma'ana wanda daga shi sai hanya sai ce a tsare shi a daidai nan lokacin da musulmi za su wuce domin ya zama ya ga dukkan musulmi da suka wuce dan ya ga yawan ya ga adadin ya kuma tsorata to shine hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Abu Asari Abu Sufyan daidai wannan wurin kaga idan aka shiga da shi can lungunan cikin dutsen ba zai hango komai ba amma daidai bakin inda kowa zai wuce kaman gashi haka zai wuce ta gaban sa zai fi ganin girman rindinar da yawanta da kuma irin shirinta kuma dama babbar manufar ita ce ya gani ya tsorata dan ya sauri ya ga wa mutanen sa cewa ba fa abin da za su iya kuma shine abin da ya faru hatta tamurru bihi junudullah har ya zama rindinar Allah ta wuce ta gaban sa fayaraha dan ya gansu da idan sa fa fa'ala sai shi al-abbas ya aikata haka din ya tsare shi din ba wai tsarewa ce ta an kama mutum ba a cikin da ya riga musulunta yanzu so ake dama ya ga yadda abin yake dan ya je ba da labari to shine sai ya ce famaratil qaba'ilu ala rayatiha sai kowace kabila ta wuce tare da tutarta inda dama haka ake kabilar ruwa ne ga tutar su kabilar ruwa ne ga tutar su kabilar kaza ga tutar su kullama marrat bihi qabilatun qala duk lokacin da wata kabila ta wuce sai ya ce ya abbas man hadhihi wannan kuma su waye fa yaqulu sai abbas sai ya ce misali ya ce sulaimun wannan kabilar sulaim ce banu sulaim fa yaqulu sai shi abu sufyan ce mali wali sulaim ina ruwan mu ina mu ina banu sulaim ma'ana ba ruwan mu da banu sulaim su wuce thumma tamurru bihi alqabilatu sannan sai wata ta wuce fa yaqulu ya abbas ya kai abbas man haula is wannan su waye fa yaqulu sai ce muzaina wannan kabilar muzaina ce muzaina suna cikin kabilun kusa da madina har yanzu suna nan da wannan sunan kuma shine wanda zaka ji an cewa wanda yake dangana kansa zuwa ga wannan kabila ana ce masa al-muzani kamar da yan juhaina ake cewa al-juhani zamu ji ana fadi to sai ce fa yaqulu shi ma sai ya ce mali wali muzaina me ya hada mu da muzaina hatta nafadhat al-qaba'il har sai da kabilun duk suka wuce mal ko ma tamurru bihi qabilatun illa sa'ala al-abbas anha babu wata kabila da za ta wuce sai ya tambaye abbas ya ce wannan su waye fa idza akhbarahu in ya bashi labarin ya ce wannan kabila kaza ce qala sai ya ce mali wali bani fulan ina ni ina ko ina mu ina wannan kabila dangin ko ƴaƴan wani hatta marra bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce fi katibatihi wato tawagassa katiba dai ta yaki cantonment da suke wucewa shine ake ce ma katiba yace har sai da ya wuce katibar tasa al-khadra mai launin wato kore nan kowace tuta ana samun ta launin ta daban tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kayan adan da suka yi na dawakin su kore kore fiha al-muhajirun wal ansar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tawagar akwai al-muhajirun da kuma al-ansar la yura minhum illa al-hadaq ba abinda ake gani a jikin su banda ido wannan bakin na cikin ido shi ake cewa al-hadaq mun san shi ai wannan baki kowa a cikin idan sa akwai wannan baki to shi ake cewa al-hadaq to ba abinda ake gani a fuskokin su banda shi wannan wato dugun baki ko in ce bakin cikin idanu shine al-hadaq min al-hadid saboda wato karfe da ya zazzagaye su min wannan bi sababin ma'ana bi sababil hadid alladhi yuhit bihim saboda karfe ta ko ina kowa yana da dir'i dir'i shine silke silken kai da silken wuya da silken kirji kowa yasa ba abin da zaka gani banda idan kawai shine ke bayyana to aka ga dole mayaki ya ga wannan hankalin zai ce wannan shirin gaskiya ba mu taba ganin irinsa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji tsoro qala sai yace subhanallah kai sarki ya tabbata ga Allah ya abbas man haula wannan kuma su waye qala sai yace hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil muhajirin wal ansar wannan manzon Allah ne da kansa sallallahu alaihi wasallam cikin muhajiruna tare da al ansar qala sai yace ma li ahadin bi haula qibalun wala taqa ai ko babu wani wanda yake da karfi ko wani iko akan waɗannan ma'ana wannan tawagar ai tawaga ce wanda ba mu da karfi ko iko akanta qibal ma'ana karfi yana ne a cikin alqur'ani la qibala lakum biha mana la qibala lakum ay la taqata lakum biha wadanda ba ba ku da iko akan su mana ba za ku iya tinkara su ba shine dai ga wannan sai ce a ina wannan waye mu ai ba za mu iya tinkarar wannan tawagar ba thumma qala sai yace wallahi ya abul fadl kai abul fadl na dan tsaye da Allah laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawma aziman mulkin dan wannan dan wannan naka kuwa ayyau ya waye gari a matsayin yayi girma ma'ana mulkin dan wannan naka ya girma sosai inji Abu Sufyan tunda farkon musulunta ne kuma shi duk tunanin sa harkar mulki ce yawa zancan mulkin nan tunda dama shi ne ake gani shugaban Qurayshawa zancan sa mulkin sa to yau ga dan uwan Abbas lamarin sa ya girmama yau duk wannan tawagar tasa ce shi ta wannan gefen yafi hangowa a tsarin su yadda aka saba abubuwa da a jahiliya to shine sai qala al-Abbas sai al-Abbas yace da shi ya Abu Sufyan kai Abu Sufyan innaha an-nubuwatu shi ai bazancan mulki bane annabci ne qala sai ce fa ni'ma idan sai ce fa ni'ma ai kuma dalla da wannan annabci idan indai ku haka ne inji shi Abu Sufyan to wa kanat qira'atul ansari ma sa'd ibn ubadata ai kun gane dai abin da ke nufi tutar mutanen Madina tana hannun Sa'ad ibn Ubada dama shine shugaban su falamma marra bi abi sufyan qala lahu yayin da ya wuce inda abu sufyan yake qala lahu sai ya ce wa abu sufyan tunda kowa ya zo wucewa wanda ya san abu sufyan din ya ganshi in ya ganshi zai gane shi to shine Sa'ad ibn Ubada yace al yawma yawmal malhama yau ranar wato cakudi ne cakudi ma'ana ana nufin yaki an ce malhama ana nufin jiki ya gogi jiki mun daga laham ne yau ma'ana in aka yi cakudi aka yi rikice a wajen yaki to wannan shine sunan abin malhama sai ce yau ranar rikicewar yaki ne al yawma tustahallul hurma a yau duk wani abu mai alfarma za a halatta alfarmarsa kuna fahimta zancen al yawma azallallahu quraishan a yau Allah zai kaskantar da quraishawa in ji wa ne in ji Sa'd ibn Ubada yake gayawa Abu Sufyan falamma hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba sufyan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa daidai da shine hadha ba hadha da ha babba ba hadha ma'ana ya zo daura da shi ai haka ake cewa Hausa ko ya zai daidai wa daida da shi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai inda Abu Sufyan yake qala sai Abu Sufyan yace ya rasulullah kunga saboda ya musulunta yanzu bai ce ya Muhammad ba sai ce ya rasulullah alam tasma ma qala sa'd baka ji abin da sa'd ya faɗa bane qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wama qala me yace fa qala sai abu sufyan ce qala kaza wa kaza ga fa abin da ya faɗa cewa yau za a wato za a yi rikici za a rikice a yaki kuma sannan za a halatta duk wata alfarma kaga ba ana nufin hadda duk abin da aka mallaka za a kwashe dukiya za a kwashe mata shine wannan kuma sannan duk abu mai girma za a rusa shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faɗa ya ce ai kaji gashi fa qala uthman sai uthman bin affan wa abdurrahman bin auf da kuma abdurrahman bin auf suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma na amanu an yakuna lahu fi quraish saula muna tsoron ba mu amince ba shine ma na amanu ba mu amince ba muna tsoron cewa shi Sa'd ibn Ubada yana da wani dauki da yake so ya kaiwa Makka ma'ana akwai wani abu a zuciyarsa na cewa yana shiga kawai fara kisa zai muna tsoron haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal sai canja wancan zancen yake ga Abu Sufyan bal il yawm yawmun tu'azzamu fihi al-Ka'ba sai ce ba haka bane wannan zancen da Sa'd ya faɗa a yau din nan rana ce da za a girmama Ka'aba al yau yawmun a'azza Allahu fihi Quraysh a yau rana ce da Allah ya girmama Qurayshawa mutanen da suka musulunta ai kaga girma suka samu tun daga shugaban su ya musulunta akwai sa ran cewa yana gaya musu yakin nan ba za ku iya tinkara sa ba za a musulunta ka kuwa ya kamata a ce rana ce da za a girmama Qurayshawa wannan yana nuna mana cewa Qurayshawa wannan fa dama kabilar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wasu mutane ne daban ba
da haka dama ana fadar yaki da Quraysh lokacin da ba musulunta bane amma tunda suka musulunta magana a rika sukan Quraishawa ba sa san addini musulunci ta kare kuma tunda sun musulunta Makka gaba ɗayanta ta dawo karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa thumma arsala ila sa'd sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa sa'd fanaza'a minhu liwa sai karbi tuta daga hannunsa saboda tsoron kar ya je ya aikata wani abu aka karbe tuta daga hannunsa wa dafa'ahu ila ibnihi qais sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika tutar zuwa ga dan sa qais wannan ita ma wata siyasa ce an cire uba kace misali daga sarauta sai aka ba dan sa uban yana da rai kaga damuwar da za a samu ba mai yawa bace ba za ta jawo tashin hankali har aje a hada kai da wasu a zo a hana wa shi wanda aka bai wa sarautar girman abi a bato ci gaban da kuma tafiyar da mulkin sa ba yana cikin abubuwa da masu wato duk mutumin da yake shugabanci da basira ya san inda zai sa abubuwa ya san inda in ya dauke wannan ga wanda ya kamata ya kawo da ya cire uban sa ya ba wa dan shikenan kaga dai ba abin da uban zai ce ya san maganar da ya faɗa ce ta jawo bakin kabilar sa akai ba wannan dole ya yarda da wannan tunda wa aka baiwa dan sa na cikin sa a wata riwayar an baiwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an wasu kuma yace wara'a anna liwa'a haka ne ko lam yakhruj min sa'd ay lam yakhruj an sa'd kan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan dai tuta har yanzu bata fita daga hannun Sa'ad batun da dan sa aka baiwa waqila wasu kuma suka ce bal dafa'ahu ila Zubair cewa ya baiwa Zubairu ne ibn al-Awwam a wata riwaya kuma kamar yana ambata mana Ali ibn Abi Talib duka waɗannan riwayoyi akwai su Quraysh tubaghitu zahf al-jaysh al-islami to yanzu nan menene tun daga tafiya ta taho maka dai an tinkaro ta ga tawaga ta mutum 10,000 karkashin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaban sa yana can a baya an tinkari maka to shine nan Quraishawa tubaghitu an musu bazatan zahf al-jaysh al-islami wannan tafiyar ta in an ce zahaf ana nufin tafiya ana kwatanta tafiyar rinduna ta yaƙi kun san ya ake tafiyar rindunar yaƙi ba tafiya ce inda da kafa ake tafiya da dawaki da sauransu da raƙuma ba tafiya ce ta gaggawa da gudu ba shi yasa ake kiranta zahaf asalin zahaf ma'anansa a larabci shine rarrafe yadda yaro jariri yake rarrafe a ƙasa shine zahafa to kaga tafiyar jeshi ko ana tafiya da kasaita ake tafiya da nuna cewa ba wanda ya isa wannan wurin ya halatta ai kasaita shi yasa doki yake da amfani mun gane me yasa ake yaki da doki saboda doki yana tsoratar da abokin gaba saboda hatta irin tafiyar da yake ta tinkaho da kasaita tana sa abokin gaba ya tsorata ya ce kai wannan mutumin a shirye yake to irin wannan tafiyar ana ce mata zahaf to wannan su Quraishawa yanzu an musu bazatan shugowar su wato rindunar musulmi wallan ma marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi sufyan wa mada yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gaban abu sufyan ya wuce qala lahu al-abbas sai abbas yace annaja'u ila qaumik annaja'u ila qaumika gaggawa maza shine as-sur'atu kai maza sauri ka tafi gun mutananka ya ga abu sufyan mana sauri ka wuce ka je gida tun daga irin tafiyar da ake hankali ne zai iya sauri ya je da gudu kan dokin sa ya shiga maka ya ba su labari fa gafa abin da ake ciki kuma ba za mu iya komai ba fa asra'a abu sufyan sai abu sufyan ya yi sauri hatta dakhala makkata har ya shiga garin makka wa saraha ya kururuwa bi a'la sautihi da mafi daukakar sautin sa ya ma'ashara quraish ya daga sauti hadha muhammad ya ku taron Quraishawa gafa Muhammadu yazo qad ja'akum yazo muku fi ma la qibala lakum bihi cikin rindunar da ba ku da abin da za ku iya mata ba ku da karfin da za ku iya tinkararta faman dakhala dara abi sufyana fa huwa amin to sai faɗa musu wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa tunda ma kuma kuma tabai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan cewa duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin wanda ya rufe kofar gidansa ya kuya a ciki huwa amin wanda ya tafi masallaci masu wato abin nan Ka'aba ya kuya shi ma fa huwa amin ya aminta to sai ya faɗi wannan kalma da ƙarfi yace duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin fa qamat ilayhi zawjatuhu Hind bint Utba sai matarsa Hind bint Utba ta miƙe fa akhadhat bi sharibihi ta kama gashin bakin sa mata ce fa ta kama gashin bakin miji to wannan kun ga ba girmamawa ba ce ta kuma eh kama gashin baki ba girma kama gemu girmamawa ne a gun balarabe to amma kama gashin baki za a girgiza ne abin nan ayo mutum magana marar kyau kamar a tsole hanci ne a gun Bahaushe mun san Bahaushe aka tsole mutum hanci ko idan sa to alama sai ta an kaskanta shi to sai ta kama gashin bakin sa fa qalat sai ta ce uqtulul hamid kashe mai kibar banza mana mai kibar wato in an ce alhamid shine mutum mai kitse da yawa wa bin asali alhamid din shine abinda ake sa kitse a ciki abinda ake boye zait shine wi'a'u zait gashi ne fasara muku ko wi'a'u samin wato dan kuttu da ake boye ko ake ajiye kaki dai ko kitse a cikin sa to sai tace uqtulul hamid abin take nufi wannan mai jikin da yawa duk jikin sa kitse kato da shi abun banza ba kai mana amfani ba abin take nufi kenan addasim to kuma ƙara fasara addasim shine mutum mai kitse al akhmash as-saqaini mai katan kafafu wanda kafafunsa timatima as-saqaini mun sani kauri ko mana wanda kaurin sa manya manya ne shine asalin a riwayar ta ibnu ishaq al ahmas ne ba akhmas ba akhmash ba kai eh akhmas ma'ana su dai kuma daya shine wanda yake naman mai naman jiki da yawa musamman a kafarsa to haka Abu Sufyan yake shine matar take zargin sa da wannan kamar dai tace da Allah ta fito lailan banza ba ku yi mana amfani ba mun gane ai kamar yadda Liba Haushe zai fada yau qubbiha min tali'ati qaumi tir da kai a matsayin shugaban mutane shine ma'anan qubbiha ma'ana munana maka fuska min tali'ati qaumi shine ma'ana ra'su qaumi nan ce tali'a ana tafiya akwai mutanen da suke alab tali'ati ma'ana wanda suke a gaba in sahun gaba su ne alab tali'a to dan tali'atu qaumi ana nufin ra'isu qaumi tir da kai a matsayin shugaban mutane tunda ba su bincika ba ba su ma san ya musulunta ba bai gaya musu ba wannan abin da ya fara faɗa shine wannan zancen da ta ji ya musulunta da kila abin ya faka ko kafin ita ma ta zo ta musulunta dan duk sun musulunta baki daya da ƙarshe kala Abu Sufyan waɗannan irin maganganu ina jin kun san mun karanta a baya cikin abin da shafi yakin Uhud lokacin da wannan mata mun yi magana da akan ƙaryar da ko in ce maganganun da ake cewa ta sa an kawo mata hantar cikin Hamza radiyallahu ta'ala anhu ta ci ko ita ce wannan Hindu ne to abin mun magana akan cewa wannan abin bai tabbata ba yawa riwayoyin da suka faɗi wannan maganar ba su tabbata ba ta hanyar isnadi don haka baya cikin abin da zake iya kamata a riƙa danganawa har ana alfahari wani ma har abin da suka ga littafin shi abin da suke kiranta kenan ya dan mai cin in ana magana fa da Muawiya ana so a zage shi ya ce ya dan mai cin hanta ma'ana ana so a zarge shi da uwarsa to duk waɗannan abubuwa kun ga a wurin masu irin wannan tunanin su musuluncin da waɗannan mutane suka dubbe share abin da suka yi a baya ba a wurin su musulunci kuwa yajibu ma qablahu duk abin da mutum yayi na kafirci ko me yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin mutunci da sauransu in yazo ya ce la ilaha illallah muhammadur rasul duk ta wanke wannan abu ko shekara nawa yayi kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musuluncin su me ma'anan ya karba ya yadda da su a matsayin musulmi har ya rasu ya yadda da su a matsayin musulmi har ya dauki shugabanci ya ta ba su su yi masa wannan su rike masa wannan aikin zakka aikin shugabanci duk an yi wannan sai daga baya saboda an samu sabani tsakanin Muawiya da Ali radiyallahu ta'ala anhu shikenan sai wannan abin ya canza tarihin gaba ɗaya rusa zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kyau ba ma'ana kai zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyau duk an bata shi saboda wa ayi zama mai kyau da Ali ba ya kamata a kalli wannan wannan a hankalce ba daidai bane tunanin ballantana kuma dama nasoshi sun zo da suke saba wannan tunani mara kyau mu je qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace wailakum kai canku
la taghurrannakum hadhihi min anfusikum, wallahi kada wannan abinda kuke gani na ku ya rude ku, mana kar ku ga cewa ku ne da alfarma, ku ne da girma, mutanen Makka kuna da yawa, kuna da sojoji da sauransu, wallahi kada wannan ya rude ku. Fa innahu qad ja'akum, wallahi ya zo muku, bima la qibala lakum bihi, da irin rindinar da ba ku da iko akanta. Faman dakhala dar abi sufyan fa huwa amin, ya sake nana ta kai duk mutumin da ya shiga, ma'ana ina so ga musu ga abin da yazo da shi, kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ga masa duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan to ya aminta. Qalu, sai suka ce qatalaka Allah, firda kai kai kuwa, ma'ana take nan wannan ma'ana tsinuwa ce. Wama tughni anna daruka, da gidanka ba zai amfana mana komai ba, dan mun shiga gidanka meye za a yi. Qala, sai ce waman aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin, ba ruwan sai ci gaba da isar da sakonsa, yace wanda ya rufe gidansa ya buya a ciki shi ma ya aminta. Waman dakhala almasjida fa huwa amin, haka wanda duk ya shiga masallacin Ka'aba ya buya shi ma ya wato kubuta. Fatafarraqa an-nasu, sai mutane suka rarraba suka watse, ila durihim, zuwa gidajensu. Dur jam'in dar, dur ake cewa ba dauru ba, dur dalun inda dhamma shine jam'in daru. Ila durihim wa ila almasjidi, ko wanne ya koma gidansa, wani kuma ya koma masallaci. Wa wabbashu awbashan lahum, suka tattara shine jama'u awbashan, suka tattara tarkacen gari, yan kananan kabilu na kusa suka tattara su. Wa qalu, suka ce nuqaddimu ha'ula'i, mu gabatar da waɗannan su je su tinkare su a yaƙin. Fa in kana li quraishin shay'un kunna ma'ahum, in quraishawa sun samu wani abu to muna tare da su, ma'ana idan wannan kabilun kananan nan sun ci nasara to muna tare da su. Wa in usibu, in kuma aka ci nasara a kansu, aka kama su ko aka kashe su, to a atayna alladhi su'ilna, mu dai mun bada abin da aka roke mu, ma'ana mu muka jawo kanmu, shine ma'anan atayna alladhi su'ilna. Ko utina kai, ko utina an bamu alladhi sa'alna, mun bamu abin da muka roka, ako an bamu kai abin da muka roka, ma'ana mu aikin mu ne ya ja mana koma me ya faru, kun gane zancen. Fata jama'a sufaha'u quraish, to anan sai wawaye daga cikin quraishawa, wa akhifa'uha, da masu raunin hankali garma garma, suka tattaru ma'a Ikrimata bin Abi Jahl, tare da Ikrima dan Abu Jahl, wa Safwan ibn Umayya, da Safwan dan Umayya, wannan Umayya ibn Khalaf ake nufi, ba Umayya wancan ba, inda can ai sun wuce, wa Suhail ibn Amr, da kuma Suhail ibn Amr, waɗannan talkatan nagari suka taru karkashin waɗannan mutum uku manya a cikin kafirai, suka hadu bil Khandamati, a wani dutse ana ce masa al Khandama, sunan wani dutse ne a Makka, a liqatilul muslimin, don su yaki musulmi. Wa kana fihim rajulun min bani Bakrin, cikin su akwai wani mutum daga cikin kabilar Banu Bakr, sunan sa Himas ibn Qais, kana yu'iddu qabla dhalika silaha, kafin wannan lokaci yana tattalin, yana gaggyara makamin sa, shine yu'iddu, daga a'adda yu'iddu i'dadan, yana tattalin silahan makamin sa. Fa qalat lahu imra'atu, sai matarsa tace da shi, ma'ana matarsa ce a gida yana kintsa makami za a fita yaki, sai take ce da shi, limadha tu'iddu ma ara, dan me kake tattalin abin nan da nake gani, wato shi wannan makami. Qala, sai ce li Muhammadin wa ashabihi, Muhammad da sahabbansa zamu yaka. Qala, sai tace wallahi ma yaqumu li Muhammadin wa ashabihi shay'un, wallahi ina gaya maka Muhammadu dai da sahabbansa babu wani abu da zai iya tinkara su ya tsaya gaban su, an gije shi zasu. Qala, sai sai inni wallahi, ni kuma na rantsa miki, la arju, ina fatan, an ukhdimaki ba'dahu, sai na kawo miki wasu daga cikin su sun miki hidima. Irin kurin nan ne mutum agun matarsa, ka san mutum agun matarsa akwai cika baki kafin a fita kenan, saboda ita dama ba ta da gwarzo sai shi ta sani, to ya cika baki ya gaya mata wannan kalma. Thumma qala, har ya kawo su baitoci na waka, yake cewa in yuqbilu yawma famali illa hadha silahun kamilun wa alla wa dhughira rayn sari'ul sallah.
Yake cewa in yuqbilu in sun tinkare mu yau a yau famali illa bani da wata illa mana bani da wata matsala
hadha silahun kamilun wallahi wannan makami ne cikakke wa alla wa alla ma'ana wa harba harba shine abin nan alla ba alla da ainun ba ko ba kuma alla na Allahu ba allatu yawa allatu ne da ta maru abin nan takuri ma'anarsa shine alharba mashi mana wannan makami ne na nufin takobi wa alla wa yi wa harba da kuma mashi ga su a hannuna na rike su wa dhughira rayni ko in ce wancan makami yana nufin zai zo ya fassara mana menene makamin gashi na farko akwai mashi ga kuma wa dhughira rayni gashi na fassara mana shi ma kasai ce ai saifun dhu haddain takobi mai bangare biyu duk kaifi kowanne ba bangare ɗaya bane gun kaifin kamar adda ko kowanne bangare gun kaifi ne shine ma'anar dhu haddain to shine ma'anar dhu ghirarain sari'us sallah wanda ake saurin zare shi wanda zare shi in an ce sallah saifahu ai shine ka zare shi daga gimdin sa daga kube yawa to saurin zarewa ne da shi wannan takobin nawa duk dai wannan kuri ne na zuga kai yake wake fakana hadha ar-rajul fi man ijtama'u fil khandama to wannan mutum sai zama yana cikin wadanda suka tattaru a gindin dutsen khandama tare da wadancan ikrimah ibn abi jahl da kuma Sufwan ibn Umayya da kuma Suhail ibn Amr daga cikin manyan kafirai ana fahimta to zamu ji me yake faru daga baya ya faɗi wannan ne dan dama wani abu zai auku dangane da wannan mutum yana zuwa mana zamu zo mu ji to aljaishul islami bi dhi tuwa ana tafiya ana tafiya ana tafiya rundunar musulmi ta zo inda ake ce ma dhi tuwa yace amma rasulullah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famadha yace gaba hatta intaha ila dhi tuwa har ya tike zuwa wani wuri da ake ce ma dhi tuwa wa kana yad'u ra'sahu yana aje kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana sunkuyar da kansa tawadu'an lillah saboda tawadu'u ga Allah subhanahu wa ta'ala hina ra'a ma akramahu Allah bihi min al-fath yayin da ya ga irin girmamawa da Allah ya masa ya bashi Makka ta dawo hannunsa yanzu ya fita lokacin da aka kore shi a cikin hijira da yayi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala aboye aboye yana tsoron a kama shi yau gashi ya dawo da izza to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ba mutum ne mai alfahari ba ya dawo cikin daraja da izza da buwaya ya fi karfin mutanen gari kaga in wani ne mai neman mulki da me zai shigo da ubbuha haka zai shigo mun san ubbuha ko yawa jiji da kai ai wani ado ai menene a shigo cewa ba wanda ya isa yau mu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana cewa ko an curi da yaki ba haka ya kamata a rika yi ba sai ya shiga da tawadu kansa a ƙasa ya shiga garin Makka dan tawadu da kuma nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan girmamawa da ya masa ya dawo masa da Makka ta koma karkashinsa ta koma musulunci hatta anna hatta inna ya kamata haka yake abunku eh mun gama da hattanta haiku eh mun gama hattantaha ila dhi tuwa wa kana yad'u ra'sahu tawadu'an lillah hina ra'a ma akramahu Allahu bihi min al-fath mun yun ko hatta inna sha'ra lihiyatihi har sai da takai gashin gemun sa la yakadu yamassu wasitat ar-rahl sai da ya zama cewa gashin gemun sa yana kusa kamar ya taba gaban icen siddin sa na doki saboda kasan da yake yowa wannan ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gemun sa babba ne ko tunda an ce gemu zai yi kasa har zai taba siddi mun san wannan tozan na siddi to shi yake nufi me yake ce masa kurciya ko to ban sani ba ma'ana sai da ya sako zai na taba kurciyar siddin sa yana dan shafa ba wai taba gaba ɗaya yana shafa haka ya daga ya shafa wannan duk saboda me yiwa kasan da yayi domin risinawa da kuma tawadu ga Allah subhanahu wataala yace wa hunaka wazza'a jayshahu to anan ne sai ya rarraba abin nan su rindinar tasa ya kakkasa su wa kana Khalid ibn al-Walid lokacin Khalid dan al-Walid ala al-mujannaba al-yumna an al-mujannabati al-yumna yana gefan dama ana cewa ana kasa rindina kashi uku akwai al-majnabatul yuna akwai al-majnabatul yusra akwai al-qalb haka ake raba abin nan akwai kuma as-saq a baya ma'ana in an ce saq sune masu kamar kansu wanda suka sa a gaba suna korowa to shine saqul jinshi akwai maqdima kuma can a gaba to majnaba sune nan dama ta dama kenan majnaba in asalin majnaba shine katiba ko rundina ta mayaka wanda suke gefe daga jambu asalin kalmar daga jambu ne aka samu ta to al-mujannaba al-yumna shine gefan rundina ta dama al-mujannabatul yusra gefan rundina ta hagu al-qalbu kuma shine tsakiya to muje to sai ce Khalid ibn al-Walid ya zama shine al-majnaba bangaren al-majnaba al-yumna wa fiha aslam a cikin wannan rindinar tasa akwai kabilan aslam akwai sulaim wa ghifar wa muzaina wannan kabilun duk a gargashin Khalid ibn al-Walid suke da su da tawaggasu wa juhaina da kuma juhaina wa qaba'ilu min qaba'il al-arab da kuma wasu kabilun cikin kabilun larabawa da aka haɗu da su a hanya fa amarahu an yadkhula makkata min asfaliha ya umarci Khalid ibn al-Walid da wannan rindinar su shiga makkata kasanta domin maka tudu ne tunda wajen abin nan duwatsu ne akwai in wurin tudun ana ce masa a'ala wurin kasan kuma ana ce masa asfal to sai shi Khalid ibn al-Walid kofar da zai shiga maka ita ce ta wurin kasa din inda yake kwari-kwari mun ji abin wa qala sai shi in arada lakum ahadun min quraishi in wani daga cikin quraishawa ya bijiro muku zai tare ku a hanya ko zai yake ku fahsuduhum hasdan ku girbe mun su girbe ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk wanda ya wuce ya tsaya a gaban ku zai tinkare ku da yaki to ga abin da za a yi masa a girbe su shine fahzuruhum hasda hatta tuwafuni ala safa mu hadu da ku akan dutsen safa mana sai ku isa dutsen safa ku tsaya nan ne nace ku tsaya wannan abin wato yana nuna mana tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yafi karfin kawai hankali dole akwai wahayi a ciki to didda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wahayin hankalinsa shine akmalul uqul to shine sai yake cewa mu hadu a safa wa kana zubair ibn al-awwam shi kuma zubair ibn al-awwam a dan gaggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan safiya shi kuma yana al-mujannal mujannabatul yusra yana gefe rindina na hagu wa kana ma'ahu rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yadkhula makkata min a'laha yace shi kuma ya shiga makkata sama ta inda yake da tudu tudu min kada'i daga kofar kada wa an yaghruza rayatahu bil hajun kuma in ya je wurin akwai wuri ana ce masa al hajun to anan zai kafa shine yaghriza ya taka wato tutarsa ta tsaya a kasa wala yabrah hatta ya'tihu kar ya motsa ya tashi daga wurin har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa wa kana abu ubaidata ibn al-jarrah shi kuma al-rajalati shi kuma yana tare da masu tafiya a kafa wal husar da marasa abin nan silke shine al husar masu tafiya a kafa kuma wanda ba su da silke sai aka hada su karkashin abu ubaidata ibn al-jarrah wa humul ladina nan ya fassara mana al-husr din shi wa humul ladina la silaha ma'ahu wadanda ba su da makami haka kawai suke hannun su ba sulke ba makami fa amarahu an ya'khudha batn al-wadi shi kuma ya umarce shi yace ya bi ta cikin tsakiyar wato al-wadi ma'ana tsakiyar abin nan kwari hatta yansabba har ya kwarara li makkata ya shiga cikin makka baina yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan sa yana bin sa shi kuma yana gaba ya ja mutane masu tafiya a kafa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana baya tare da abun hawa ma'ana su mahayan suka sa masu tafiyar kafa a tsakiya mun gane zancen wannan dina cikin dabara yadda za su ba su kariya ba za a zo musu da dawaki a kakkashe su ba
kun ji shiri daga gun shugaban shiri to sai aljaishul islami yadkhulu makkata ga yadda aka shiga makka yace wa taharrakat kullu katibatin min aljaishul islami kowace rinduna ko kowace tawaga daga cikin rindunan nan ta musulunci suka motsa ala at-tariq allati kullifat ad-dukhul minha ta hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallafa mata ya dora mata shiga makka ta cikin ta ko ta hanyar ta fa amma khalidun wa ashabuhu khalid masu al-mujannabatul yumna kenan ko falam yalqahum ahadun min al-mushrikin illa anamuhu ba wanda ya hadu da su sai face sun aje shi a kasa shine anamuhu in an ce anamuhu sun sa shi bacci ma'ana kawai sun kare shi wa qutila min ashabihi min al-muslimin daga cikin sahabban Khalid din waɗanda aka tura tare da shi kenan shine ma'anar ashabihi min al-muslimin daga cikin musulmi an kashe Kurz ibn Jabir al-Fihri ma'ana an kashe wasu ga wannan a ciki shine Kurz ibn Jabir al-Fihri wa Khunais ibn Khalid ibn Rabi'a da wannan Khunais ibn Khalid ibn Rabi'a kana to kuji sababi kana qad shadha 'anil jayshi su biyun dama sun ware sun fandare daga jeshin basu bi cikin runduna yadda aka bi ba sun dan ware sun yi wani wuri fasalaka tariqan ghayra tariqatin a ghayra tariqihi sai suka bi wata hanyar da ba tasa ba fa qutila jami'an aka she su take wa amma sufaha'u quraish amma wawayen quraisha wannan tarkacen nan falaqiyahum khalidun wa ashabuhu to khalid ya hadu da su da shi da sahabbansa bil khandamati a wannan wuri da suka yi tattali ai suka yi tattaru suke jira wannan dutse fana wa shuhum shay'an min qitali suka dan motsa jiki aka wasa jiki shine munawasha aka wasa fage wani abu naki aka dan yi yaki fa asabu bin al mushrikin 12 rajulan suka kashe mutum 12 daga cikin su fan hazama al mushrikun mushrikan suka gudu wan hazama himas ibn qais to anan wannan saurayin nan wannan mai matan nan ko shine himas ibn qais a lokacin ya gudu gida shine in hazama an ce mutum in hazama ma'ana ya ruguje ya tsorata an ci shi da yaki sai ya gudu gida alladhi ka wannan alladhi kana yu'iddu silaha mai tattala makamin nan ko liqitali almuslimin dan yaki musulmi hatta dakhala baitahu har ya shiga gidansa faqala limra'atihi sai ce wa matar aghliqi alayya babi maza yi sauri ki rufe min kofa to kaga kofan ma ba zai iya rufewa ba wanda yake cewa zai zo ya kawo mata ɗaya daga cikin sahabbai ya mata hidima to sai gashi rufe kofa ma bai iya ba to sai shine qalat sai ta ce da shi wa aina ma kunta taqulu ina zancen da ka rika faɗi dazu fa qala sai sake wani waƙen dama ya iya waka sai yake cewa innaki law shahidti yawmal khandama iz farra safwan wa farra ikrima wastaqbalatna bisuyuf almuslima yuqatta'na kull sa'idin wa jumjuma darban fala yusma illa ghamghama lahum nahitun khalfana wa hamhama haka yake mata ina ne yawa ce lam tantiqi fi lawmi adna kalima sai ki cewa innaki wallahi ke dinnan law shahidti yawmal khandama da ke akai wannan rana ta khandama wato wannan gumurzu da akai a wannan wuri da ake ce ba al khandama sunan dutsen kenan ko iz farra safwan wa farra ikrima yayin da safwan ibn umayya ya gudu ikrima ibn abi jahl shi ma ya gudu wastaqbalatna bisuyufil muslima kuma suka tunkare mu da takubba musulman takubbai ma'ana musabidan takubba muslimi yuqatta'na kull sa'idin suna gutsutsire kowanne hannu shine sa'idi hannu nan abinda yake tsintsiyar hannun mutum shi ake ce masa sa'id yawa suna yayyanke hannayen mutane wa jumjuma da kawuna fil sai kiga kai yana yawo hannu yana yawo ana tashi da shi darban duka sosai ma'ana sara fala yusma illa zamzama ba a jin komai sai sautin al-abtal gashi ya fassara muku duk wannan kalmomin ya fassara mana su gamgama shine diri da sauti irin na mazaje da za a je a tsorata shi ake ce gamgama ai daga jin sunan kai ma ka san ba na wasa bane ko lahum nahitun suna da wani gunji shine nahit gunji gunji irin na zaki a wata riwayar ba nahitun bane za'irun ne to da nahitun da za'irun din ma'ana su daya shine gunji ai dama kukan zaki gunji ake ce masa ko to shine ma'ana suna da wani gunji khalfana a bayan mu wa hamhama da kuma wato ƙar kirji sautin da kirji ke irin hakikin nan ko kaji mutun na gudu ai kirjin sa yana wata ƙara to ne shi ake ce ma hamhama kai larabci da fadi yake ko wani abu da sunan sa kaji gamgama hamhama to sai sai wallahi da kin ga wannan da da ke akai akan idan ki akai lam tantiqi fil laumi da baki wata kalma shine lam tantiqi kalimatan adna kalima da baki koda wata kalma ko kwaya dai ba fil laumi wajen zargi na mana da baki zargi ni ba to wa aqbal khalidun daga nan sai Khalid ibn al-Walid ya tinkaro bijiyoshi ya jusu makkata yana keta cikin garin makka shine ya jusu yana shiga duk inda ya ga dama fajasu khilal ad-diyar yana shiga hatta wa fa rasulullah har ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala safa a wajen dutsen safa yadda suka yi alƙawari wa amma zubairu shi kuma zubairu ibn al-awwam fa taqaddama shi ma ya tafi hatta nasaba rayata rasulullah har sai da ya je kafa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hajun a inda ya sa shi mai suna al-hajun inda masjidil fathi wurin masjidil fath wa daraba lahu hunaka qubbatan yayi qubba dom shine qubba mun san dom ai ko wani kamar rufin masallaci me yake cewa ba hasumiya ba hasumiya ita ce mai tsawo tulluwa yawa ya gina wata tulluwa a wurin falam yabrah bi bar wurin ba hatta ja'ahu rasulullah har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya same shi to wannan shine abinda dole mu tsaya anan saboda lokaci akwai abinda na so ya faɗa nan bai faɗa ba wasu malaman sirra sun ambata abin nan cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka wani irin kaya yake sake da shi an faɗi yazo akwai riwayar Jabir dan Abdullah kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga da rawani baki bakin rawani kuma ba tare da ihrami ba sannan a riwayar Bukhari da Muslim sun ruwaito daga hadisin Anas cewa dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wa alaihi mighfaru akwai malafa a kansa shine mighfar yawa irin ta kaba din nan irin ta mutuna sannan ya wata sannan wani abin da ya kamata har yanzu mu ji shine qira'atu rasul sallallahu alaihi wasallam suratul fath ya shiga yana karanta suratul fath inna fatahna laka fathan mubina wani ne cikin abubuwan da suka shafi wannan to zamu ji kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Ka'aba da yadda yayi a dakin Ka'aba da gumakan da aka samu a cikin dakin Ka'aba insha Allah shine zai zama darasin mu na gaba bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi mai amfani la yasri mana al'amuru mu la ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ba mu haɗin kai da son junanmu Allah biya kowa bukatunsa na alheri duk wanda yake da wata bukata da yake neman addu'a akai muna fata Allah madauke biya masa waɗanda suka rasu daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu ciki Allah ya sa su sauka lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ya sa ya kuma tarbiyantar mana ya taimake mu akan tarbiyar ƴaƴanmu da matanmu Allah ya raba su da fitintunu Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana dukkan abin da ya kuntata واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وانا شوا السلام عليكم